kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane da ake akan manyan tituna. Gwamnatin jihar Borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Bama da ta dangana da wasu kasashen Afirka. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum yace wannan hanya na gwamnatin tarayya ne, amma gwamnatin sa za ta sake shimfiɗa wannan hanyar don magance matsalar tsaro da taimaka mabiya waɗannan hanyoyi.
Wannan hanyar ce da aka shimfiɗa tun 1964 tana tsawon kilomita 65 ne daga garin Maiduguri, an kuma yanke kwanaki 915 a matsayin ranar da ake sa ran za a kammala sake shimfiɗa wannan hanyar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum ya ce an da keɓe naira biliyan 5 ne na soma wannan aiki daga ƙarƙashin ma'aikatar MCRP.
Kowa ya san inganci wannan hanyar, don saboda wannan hanyar zai je banki, za a bude banki, mutane su fara kasuwancin su, mutanen Cameroon da Najeriya duka su amfana da wannan hanya.
Honorable Mustapha Gubiodi shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine na tsugunar da jama'a, wanda ya bayyana muhimmancin aikin hanya kamar haka.
Wannan hanya babban hanya ne wanda ya kai daga Maiduguri har zuwa Central Africa da Sudan da Cameroon da wasu kasashen Afirka. Wannan hanya dama babban hanya ne wanda aka yi shi tun shekaru da ya wuce, kuma yana neman jara sosai. Da yanzu Allah ya yi ne lokacin sa za a fara hanya. Idan Allah ya gama wannan hanya, ai crashin insecurity ma zai ragu, kuma bayan haka zirga-zirga sakale wannan kasashen zai karu. To in zirga-zirga ana zirga-zirga samun kuɗaɗe shiga ma zai karu.
Haka zalika gwamnatin jihar Borno ta ce za ta haɗa kai da jami'an sojan Najeriya na sake gyaran hanyar tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa, wanda aka daɗe ba abinta sakamakon matsalar gingimin ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Gama abinda kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar Borno Honorable Babakura Abuja take cewa,
to wannan hanya din su ma'aikatan ayyuka da ke cikin jihar Borno tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro za su yi.
Gwamnatin jihar Borno ta kuma soke kungiyar wata hanya da ta bara tun shekaru 9 da suka gabata, wanda ta ce yanzu haka ta wuce kashi 30 ba cikin 100 na wannan aikin da aka biya wata kamfani da ake kira Hijab, har ma aka nemi kamfanin ta dawo da wasu kuɗaɗe. Ga dai abinda kwamishinan ayyuka na jihar Borno take nima sale ke cewa game da kungiyar aikin.
Bayar tun shekara 2012 yau kamar misali shekara 9 kenan, wanda za a yi ya kai kilomita kusan 20 a cikin garin Maiduguri. To an ba da wannan kwangila tun shekara 2012 da na faɗa, akan za a ƙare ta a cikin shekara 2, wato sati 24. Har a yau da muke magana aikin nan bai kai kashi 50 ba, contractor ya yi kawai kashi 30 da ɗan kai kaɗan, kuma an ba shi dimbin kuɗi mai yawa. Yanzu a haka da za mu tsayar da kwangilan, an yi lissafi ya kamata zai mai da kuɗi ma gwamnati fiye da miliyan 600.
To yanzu ya za ku yi da wannan aiki, ko za ku yi da kanku, ko kuma za ku ba da shi ne kai tsaye ga wani ɗan kwangilan?
Ba zai yi kyau a ce an kwace daga wani ɗan kwangila a sake ba da kwangila ba. Initial kwangilan an bada kan biliyan 600 da miliyan 700.
Rashin kyakkyawan hanyoyi yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta a jihar Borno, musamman ma ga manyan hanyoyi da suka haɗa jiha da jiha da kuma ƙasa da ƙasa da miyagu kan yi amfani da shi wajen farma matafiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.